Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma mita 25. Masu sauraro a jamhuriyar Niger ana iya sauraro kai tsaye a birnin Niamey ta gidan rediyon VOA Africa akan mita 102.5. Ana kuma iya jin wannan shiri kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da dalol da niya da kuma Nomad FM. Baya ga haka ana iya sauraro a duk lokacin da ake so akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar internet. Assalamu alaikum masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shiri. Ina tare da Ibrahim Alfa Ahmed wanda a halin yanzu zai karanto kanin labarai.
To Jummai, Hillary Clinton dai ta yi na'am da ragama takarar shugabar ƙasa da jam'iyyar Democrat ta damƙa mata cikin daren Alhamisa tare da jaddada buƙatar haɗa kai. Wani musulmin da ya kaura zuwa nan Amurka ya gabatar da jawabin da mutane da dama suka bayyana a zaman wanda ya fi so su zuciya ji Alhamis da daddare a zauren babban taron ƙasa na jam'iyyar Democrat a Philadelphia. Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman kan ƙasar Sham ko Siriya ya roƙi Rasha da ta ƙyale majalisar ta karɓi ragamar duk wasu hanyoyin jinƙai da za a buɗe a kewayen garin Aleppo.
To a gaishe ka, bayan kun gama jin labaran duniya yau Juma'a Hajji babban rana 29 ga watan Yulin shekara ta 2016. Ko kun san cewa ana yi wa almajirai?
Ana shiga ana cin zarafinsu ta wannan mummunar hanya ta neman maza.
Da mun bi sai mu ga abin da ƙarshe dai mutane na jin tsoron su hito su faɗi ga yanda abin yake saboda kila irin nauyin abin.
Haka kuma za mu dubi shirin da gwamnatin Najeriya za ta yi na magance matsalar kayayyakin abinci, wato rashin kayayyakin abincin gina jiki a sansanoni 'yan gudun hijira. Za mu kuma leƙa birnin Philadelphia inda a jiya Alhamis aka kammala babban taron jam'iyyar Democrat domin jin sauran bayanin da abokiyar aikinmu Grace Abdu za ta bamu dangane da wannan taro. Da kuma ra'ayin Alhaji Mai Malabu ne babban sakataren jam'iyyar APC wanda ya halarci wannan taron. Kada kuma a mance akwai musulunci tushen rayuwa.
Jama'a assalamu alaikum. Hillary Clinton ta yi na'am da ragamar takarar shugabar ƙasa da jam'iyyar Democrat ta damƙa mata a cikin daren Alhamis nan tare da jaddada buƙatar haɗa kai domin fuskantar ƙalubalen da Amurka take fuskanta.
And so my friends, it is with humility, determination and boundless confidence in America's promise that I accept your nomination.
Clinton ta ce ya rage a gare mu mu yanke shawarar ko za mu yi aiki tare mu samu ci gaba tare a jawabin da ta gabatar a rana ta ƙarshe ta babban taron jam'iyyar Democrat a birnin Philadelphia. Clinton mai shekaru 68 da haihuwa ita ce macen farko da wata babbar jam'iyyar siyasa na Amurka ta taɓa tsayarwa domin takarar wannan kujera. Ta samu wannan kambi bayan da ta doke babban abokin hamayyar ta Senator Bernie Sanders daga jihar Vermont a zaɓuɓɓukan fidda gwanin da aka gudanar a jihohin ƙasar nan. Duk da cewa Sanders ya miƙa wuya a lokacin jawabin da ya yi a gaban taron a wannan mako, ɗaya daga cikin ƙalubalen da Clinton take fuskanta kafin zaben watan Nuwamba shine shawo kan magoya bayansa waɗanda suka lashe takobin ba za su jefa mata ƙuri'a ba. A jawabin nata na jiya ta yaba ma Sanders saboda kamfe ɗinsa wanda ta ce ya jawo matasa a saboda manufofinsa na ɗaukaka yin adalci wajen damar cin moraita ta arziki da kyautata rayuwa. Ta ce wannan fafutuka taku fafutuka ta ce nima. Ta alƙawarin yin aiki tukuru domin samar da ƙarin ayyukan yi masu biyan albashi mai tsoka. Abokin adawa ta zaben Nuwamba shine Donald Trump na jam'iyyar Republican. Dukkansu guda biyu ba sa da tagomashi a idanun jama'a kamar yadda ƙuri'un neman ra'ayin jama'a suka yi ta nunawa. Ƙuri'un sun ce kashi 30 cikin 100 na Amurkawa ne kawai suka yarda da ita, duk da cewar sun kuma nuna cewar babu wata macen da ake ƙauna kamar ta a duk cikin Amurka.
Wani musulmi mai suna Hizir Khan da ya ƙaura zuwa nan Amurka ya gabatar da jawabi da mutane suka bayyana a zaman wanda ya fi so sa zuciya jiya Alhamis da daddare a zauren babban taron na jam'iyyar Democrat a Philadelphia, a inda aka tabbatar da Hillary Clinton a zaman macen farko da wata babbar jam'iyya ta taɓa tsayarwa ta yi takarar shugaban ƙasa. Hezir Khan, wanda ɗansa soja ne na Amurka da ya mutu a yakin Iraq, ya caccaki lamarin Donald Trump har ma yi masa wannan tambaya cewa shin kama taɓa karanta tsarin mulkin Amurka. Dan Khan mai suna Captain Humayun Khan ya ƙaura zuwa nan Amurka tare da iyayensa lokacin yana ɗan yaro daga haɗaɗɗiyar daular Larabawa. A shekara ta 2004 ya mutu a ƙasar Iraq lokacin da ya yi ƙoƙarin kare sauran 'yan uwansa sojoji daga wata motar ƙunar baƙin wake da ta shigo barikinsu. Ya sanya sojojinsa sun kwanta a ƙasashe kuma ya doshi motar sai bama-baman da ke cikinta suka tashi. Ya mutu yana da shekaru 27 da haihuwa. Mahaifin nasa ya faɗa wa taron na Democrat a jiya cewa Hillary Clinton ta yi daidai da ta ce Humayun misali ne na Amurka da Amerikawa. Ya ce idan aka zaɓe ta ba Donald Trump, idan za a bi ta Donald Trump, Humayun ba zai taɓa shigowa Amurka ba.
Kada a shafa da cewar labarin suna zuwa muku daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman a ƙasar Sham ko Siriya ya roƙi Rasha da ta ƙyale majalisar ta karɓi ragamar duk wasu hanyoyin jin ƙai da za a buɗe a kewayen garin Aleppo domin ƙyale fararen hula su tsere daga wannan gari da aka yi makawanya. A lokacin da yake magana da 'yan jarida yau Juma'a a Geneva, Staffan de Mistura ya bayyana goyon bayansa bisa manufa ga duk wani shirin buɗe hanyar mun tsira a ƙarƙashin yanayin da ya dace. Yana mai cewa yanzu Aleppo na cikin wani halin gaba kura bayan siyaki, inda abinci yake ƙarewa ga dangadan ga mutane 300,000 da suke cikin wannan gari. De Mistura ya nana ta kiran da babban jami'in ayyukan jinƙai na majalisa ya ce a tsagaita wutar kwanaki biyu domin a samu sukunin kai kayan abinci da wasu na buƙatu cikin garin wanda gwamnati ta killace ba shiga babu fita turan 17 ga watan Yuli. De Mistura yana mai da martani ne ga shawarar da Rasha ta bayar cewa za ta buɗe hanyoyin mun tsira guda 4 domin kwashe fararen hula da kuma mayakan da suka yarda za su aje makamansu a unguwannin gabashin Aleppo da ke hannun 'yan tawaye. Jami'in ya nemi yadda hakan zai yiwu yayin da ake ci gaba da fada. Ya ce yana jiran bayani daga jami'an Rasha kan yadda wannan shirin zai yi aiki.
Labarin duniya kuka gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To za mu buɗe taskanmu ta rahotanni da wannan rahoto a kan cin zarafin da ɓata yara almajirai da ke ƙara yin yawa a wasu garuruwa da biranen arewacin Najeriya. Wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari ya dubi wannan al'amari.
A nan Kano matsalar na ci gaba da tsamari, inda ake samun rahotanni da ke cewa wasu ɓata gari na amfani da wasu dabaru su rinjaye hankalin almajirai domin yin baɗala da su. Ko da yake galibin jama'a sun yarda cewa ɓata garin na gudanar da wannan aika-aika kuma akai-akai, sai dai sun gaza wajen fallasa masu wannan ta'ada ta yadda za a samu damar gurfanar da su a gaban shari'a, kamar yadda shugaban kungiyar Child Protection Network Alhaji Muhammad Almashi ke faɗi.
Muna samun rahotanni wanda mun bi sai mu ga abin da ƙarshe dai kamar mutane na jin tsoro su hito su faɗi ga yanda abin yake saboda kila irin nauyin abin. Bata insha Allahu cikin matakan da muka ɗauka shine mun ƙara ƙaimin jawo 'yan ƙungiyoyinmu tunda suna cikin angwanni a jawo hankalin jama'a duk inda aka samu irin wannan a sarar da mu.
Barista Badiha Abdullahi Mu'azu da ke zaman shugabar wata kungiyar ceton yara mai suna Rayuwa Development Association ta ce almajirai na da 'yanci kamar kowane ɗan ƙasa, kuma tilas ne al'umma su fallasa masu wannan ta'ada.
Ba su da wannan darajar tasu ta ɗan adam, human dignity sun rasa shi, duk inda suka shiga a kore su nan almajirai ne a wulakance, a yashe, a talauce, a yunwace. Baya zaune da iyalinsa, sai dai ya kare a barancan uwar ɗaki da malaminsa. Kyamar da ake wa almajirai ta kai ta kawo. Almajirai yanzu sun shiga wata matsala har ya kai ana shiga ana cin zarafinsu ta wannan mummunar hanya ta neman maza. Za ka ga a unguwa gashi nan ana gani an san da mutanen nan, ana ganin su suna cin zarafin almajiran nan, kuma an tabbatar da hakan, amma sai a ce wai a rufa asiri, ai shiru saboda kada aje. Haka aka yi a zancen fyaɗe
ya zo ya addabi kowa. Haka aka yi a zancen shaye-shaye, ya zo ya addabi kowa. Zancen shiru bata taso ba, duk inda aka ce ga haƙƙi kuma an shiga ciki an ci mutuncin mai haƙƙin nan, ya kamata a yi gangami, a yi ayari, a yi ciɓirgijin, a je a ƙwaci wannan haƙƙin.
Sai dai Muhammad Almashi ya baiwa gwamnatin Kano shawara wajen tinkarar wannan matsala.
Ya kamata yaron da zai zo karanta yanzu ya zama na uban shi ne, zai kawo shi da kai ne, kuma ya kawo shi da akwatin shi na kaya, ya kawo shi da abincin shi, ya kawo shi da ƴan kuɗin da za a riƙa sai mashi magani in bai lafiya. A bullo da tsari na ɗaukar bayanan kowane ɗalibin da aka kawo karatun allo.
Kokarin jin ta bakin gwamnatin Kano game da matakanta na dakile wannan sabuwar matsala a cikin al'umma bai samu nasara ba. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
To yanzu kuma sai Abuja daga inda wakilin sashen Hausa Hassan Mainaka ne ya aiko da rahoto akan shirin da gwamnatin Najeriya za ta yi na magance matsalar rashin kayayyakin abincin gina jiki a sansanonin waɗanda rikicin ƙungiyar Boko Haram ya tilastawa barin gidajensu.
A 'yan makonnin nan dai, Majalisar Ɗinkin Duniya da ma sauran cibiyoyinta na ta jan hankali dangane da annobar yunwa a yankin arewa maso gabashin Najeriya. Ita ma hukumar yara ta Majalisar Ɗinkin Duniyar, wato UNICEF, ta ce a jihar Borno kaɗai yanzu haka yunwa ta gallabi yare ƙasar shekaru 5 su 250. Kana ana fargabar ƙarin wasu 50 ka iya mutuwa. Na tambayi mataimakin shugaban kwamitin tallafawa waɗanda tarzumar Boko Haram ta shafa a shiyar arewa maso gabas da shugaban Najeriya ya kafa, Alhaji Tijjani Musa Tumsa, washin me ke faruwa ne?
Malam Hassan, wato abin da yake faruwa guraren da aka samu daga baya aka kwato a hannun wayannan 'yan ta'adda 'yan Boko Haram, wurare ne wanda aka kange shigowar abinci da suke amfani da shi ta wajen yaƙi. Sai ya zamana mutanen da suke wannan wuraren ma abinci ma ya gagare su. To su sojojinmu in suka samu nasarori a wannan guraren, sai a tarar da mazauna gun su ma wannan ya shafe su. Amma ita gwamnatin tarayya tana ƙoƙari ta fannoni kala-kala na kai abinci a camps na wanda aka samu aka fidda su daga wannan kange nan.
A halin yanzu dai akwai ƙungiyoyin agaji na nan cikin gida da ma na ƙasa da ƙasa da ke ba da tallafi a wannan yanki. To amma sai dai kuma ba kasafai ake ganin tasirin wannan tallafi ba. To ko me gwamnatin tarayya ke yi akan wannan?
Gwamnatin tarayya tana da shirin yin wata sabuwar kwamiti wanda za ta tattaro duk wasu masu aiki a wannan arewa maso gabar, ta san duk abubuwan da suke yi musamman ta wajen abinci, ta wajen lafiya, ta wajen ilimi da kuma mai da mutane muhallansu. Wannan kwamiti ita ce wadda shi chairman namu na wannan kwamiti na tallafawa, shi General Tiwa Danjuma, zai sake shugabanta. Duk waɗannan masu ba da agajin su zo ƙarƙashin wannan kwamiti ɗin, sannan a san abubuwan da suke ciki, a yi coordinating nasu.
Alhaji Tijjani Musa Tumsa. Alhaji Grema Terap ya taɓa shugabantar hukumar agaji a shiyar arewa maso gabas.
Idan an kawo wannan kwamiti, muna da tabbacin cewa Allah da za a gane muhimmancin dukkanin agaji da ake kawo, kuma za a san inda bakin zaren take.
Hassan Mainaka, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To kada a mance, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za mu leƙa birnin Philadelphia, inda Alhamis da daddare aka kammala babban taron jam'iyyar Democrat. Ga Grace Abdu da ƙarin bayani.
Za a iya cewa ko da jam'iyyar Democrat bata cimma burinta na ɗinke barakar da ta shiga babban taron na ƙasa da shi ba, ta kama hanyar samun maslaha, inda bayan kwarmata wasiƙun email da aka yi kwana ɗaya kafin taron, ya zama tilas shugabar kwamitin shirya taron David Wasserman ta yi murabus aka maye gurbinta da Dona Brazil mataimakiyarta, wadda ita kuma ba ta yi wata ba ta amsa laifi tare da yin da nadama, ta kuma ci gaba da zawarta magoya bayan Bernie Sanders da adadinsu ya kai sama da kashi 40 cikin 100 na 'yan jam'iyyar Democrat. Banda haka kuma, ko a tsarin jawaban da jam'iyyar Democrat ta yi, ta nuna aniyar jawo ra'ayin ba 'yan jam'iyyar Democrat ɗin kaɗai ba, amma har da waɗanda ba su gamsu da salon yaƙin neman zaɓen ɗan takarar jam'iyyar Republican ba, inda a rana ta farko aka yi magana akan taken kawunan mahaɗa suke, sai kuma rana ta biyu da aka yi magana akan yaƙi domin ƙananan yara da iyalai tsawon rayuwa. A rana ta uku, taken taron na Democrat shi ne haɗa hannu a yi aiki tare. Aka kuma rufe taron da taken hannu ɗaya baya ɗaukar jinka, waɗannan duka suna nuna yunkurin jam'iyyar Democrat na haɗin kai da jawo ra'ayin Amurkawa da nufin samun goyon baya. To abin da ya bambanta taron jam'iyyar Democrat da na Republican shine, na farko dai dukkan kusoshin jam'iyyar da masu fada a jin ƴan jam'iyyar Democrat na ƙasar nan sun halarci taron, banda fitattu da kuma tsirarru da aka ba su damar yin jawabai duk da nufin nuna bambancin jam'iyyar da abokiyar hamayyarta ta Republican, inda aka ga akasin haka a babban taron jam'iyyar Republican a wurin galibin kusoshin jam'iyyar sun kaurace wa taron. Banda haka kuma sai ka ce kame-kamen waɗanda za su yi jawabai shugaban jam'iyyar Donald Trump ya yi ta yi, abinda ya kai gaba ɗaya daga cikin abokan takararsa da ya sha kaya Ted Cruz damar yin jawabi a dandalin da fatan zai nuna goyon baya, amma kuma hakan bata samu ba. To binciken ra'ayin jama'a da tashar CNN ta yi kawo yanzu yana nuni da cewa Hillary Clinton da Donald Trump suna tafiya keke da keke, inda kimanin mutane miliyan 32 suka kalli jawaban 'yan takarar na karɓar ragamar shugabancin jam'iyyarsu da kuma takarar shugaban ƙasa. To da kammala wannan taron dai, yanzu 'yan takarar za su shiga yakin neman zaɓe gadan-gadan, inda za su zafafa tallace-tallace a kafofin sadarwa da kuma gangami a dukkan jihohin ƙasar kafin zaɓe da za a gudanar ranar 8 ga watan Nuwamba. Grace Alheri Abdu, murya Amurka daga Philadelphia.
Mun gode Grace. Alhaji Mai Malabu ne babban sakataren jam'iyyar APC wadda take jan ragaman mulkin Najeriya, yana ɗaya daga cikin waɗanda suka zo daga Najeriya ɗin domin halartar wannan tare. Ga abin da ya shaida min a hirar da na yi da shi.
Babban abin da ya ban sha'awa a cikin yadda suka gudanar da wannan taro na farko shi ne maganar bin ka'ida da yadda kuma suka tsara taron. Domin idan mutum ya lura dukkan abubuwa da suke yi su suna bin ka'ida yadda tsarin mulkin jam'iyyar su ya nuna da kuma yadda harkokin su suke tafiyarwa cikin nutsuwa kuma da kuma tsari. Wannan yana daga cikin abubuwa da yake ba da sha'awa. Sannan kuma dukkan masu magana suke magana a wannan guri duka suna magana ne akan maganan tsaro da zaman lafiya da kuma maganan samar da aikin yi da kuma maganan tattalin arziki da ci gaban ƙasa. To wa'annan dukkan abubuwa da suke magana suna magana akan abin da ya shafi ƙasar Amurka da abin da zai ce da ƙasar su gaba da kuma su gaba da yadda su ne akan gaba a duniya. Wannan shi ne abin da ya ɗauki hankalin dukkan masu magana da kuma masu sauraro. So abin sha'awa ne.
To kamar yanzu yadda ka ce duk wannan bin ka'ida ko tsari mai kyau din nan ya baka sha'awa, in ga kwatanta da yadda muke gudanar da abubuwa, me wace shawara kai zaka ba jam'iyyar ka in ka koma, ko kuma wace shawara zaka ba 'yan siyasar Najeriya?
To alhamdulillah, kamar mu a Najeriya yanzu a ƙarƙashin wannan gwamnati na shugaban Muhammadu Buhari a jam'iyyar APC akwai ci gaba sosai. Domin yin ka'ida da musamman ma shi shugaban Buhari yana magana akan a fi ka'idan jam'iyya a cikin tsarin mulkin jam'iyya da kuma na ƙasa. Dukkan abin da za a yi babu wani abu da za a yi wa wani wanda ba a tsarin mulkin jam'iyya yake ba ko kuma tsarin mulkin Najeriya. Wannan abubuwa guda biyu kullum yana magana akan. Sannan kuma idan kika lura kamar yadda na yi miki bayani, ci gaba da mu muka samu wanda kuma za mu ɗora a kai shi ne idan ba yanzu sai a zaɓi ɗan takarar gwamna misali a jiharsa sai a kawo Abuja a canza. To a tsarin jam'iyyar APC a yanzu haka babu guri guda da aka yi zaɓe a jiha, ba wani yanki ko gunduman ɗan takara da aka zo Abuja aka soya sunansa, babu wannan ko ɗaya a halin da ake cikin. To wannan shi ma ba ƙaramin nasara ba ne a halin da ake cikin. Sannan kuma babu katsalanda da ake yi a harkokin cikin gida na wasu jam'iyyu kamar yadda da a baya za ki gani adawar ma babu. To wannan abubuwa duka yana daga cikin mizani na ganin cewar akwai ci gaba wanda kuma za a yi ƙoƙari a ga cewa an ɗaure a haka a ga kuma irin ci gaba da za a samu.
Waɗannan shirye-shirye suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Lokaci yayi da zamu gabatar da musulunci tushen rayuwa.
Allahu ya Rahman ya Jalal wal Ikrami Allah shi kace
da musulunci tushen rayuwa. Mai sauraro assalamu alaikum, barkanmu da sake haduwa a wani sabon shirin na musulunci tushen rayuwa. Wanda kuma wannan shiri shine zai zame muku na ƙarshen shirin musulunci tushen rayuwa da za ku ji a wannan siga. A maimakon shi an fito da wani sabon shiri wanda zai haɗe dukkanin maganar addinai guda biyu wanda ya shafi musulmai da Kirista domin kawo maslaha da tattaunawa a tsakani domin fahimtar juna. Wannan wani yunkuri ne na inganta zamantakewa tsakanin addinan guda biyu a ƙasashenmu da sauran duniya baki ɗaya. Wanda kuma a mako mai zuwa in Allah ya kai mu za ku fara jin sabon shirin daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To a wannan mako na ƙarƙare shirin musulunci tushen rayuwa za mu rufe shirin ne da Sheikh Muhammad bin Uthman, inda a tattaunawar da yayi da mu a nan sashen Hausa bayan ya kawo mana ziyara a kwanakin baya, muka tambaye shi shin menene darajar mace ne a wurin mijinta, musamman in ya shafi zaman aure tun daga saduwa har zuwa zamantakewa da sauran mu'amala, musamman yanda zaka ga wasu mazan suna yi wa matansu karfa-karfa a komai.
Mun sha gaya musu ɗaya daga cikin sahabbai ya kan fito cikin Ado Ibn Umar, yakan ce matata ce ta min wannan adon, har yakan ce innahunna yashtahina minna ma nashtahihi minhun, matanmu suna sha'awa su ga mu fesfes cikin walwala yanda muke so mu gansu, ba maganar rigima, amma ka shigo da fuska kamar hadirin gabas a busan kamtsarira amurtuke, wani ma in ya shigo sai fara bal da buta a san oga ya dawo, sai ka ce ma ka ci ta babbe. To ai wannan haramun ne, ai misali ka shigo mataka kai murna da ita hajiya ya kike, wallahi duk duniya ba wanda ya kama da ke, ai ba ƙarya bane, har ma ka ce saboda ke har na ja mota na wuce na ga dankalin Hausa kina so na dawo, kuma ƙarya ce fa, amma fara ƙarya ce anan. To irin wannan wasu mazajen an rasa wannan yana nan, ko shakka babu ka dawo ka zage ta, ba magana mai daɗi, a ita mutum ce dutse ce ita, sannan ka ce zo annabi ya ce karki juya min baya, kai ka juya mata bayan kuwa, ai Allah ce wa ashiruhunna bil ma'ruf, ku yi musu mu'amala mai kyau ma'ruf, saboda dole ayi tsifa anan wannan babin sa daban, mu'amala mai kyau daga namiji alama ce ta cewa ya san abin da yake. Shi yasa Imam Ahmad ibn Hanbal da ɗansa ya aure, ko da dai ruwaya su malami sun soki ruwayar, amma akwai ma'ana mai kyau, yace da ɗansa tunda zaka yi aure zan gaya maka abu guda goma, in ka rike matarka za ta zama aljannar duniya. Abu na farko yace kar ka yi mata rowar kalman ina son ki, kar ka yi mata rowar ka yaba ma abin da ta yi, kai wancan abincin na ke daɗi, ko da abincin ga barkono ko kana yi kana yarfar da majina, ka dai ci abincin ya daɗi, in so ka kawo ruwa kawai ka ta kurɓa shi ke magana ta. Na biyu yace ya kamata ka sani ita ƴa mace tana buƙatar ta kare gidansu da ta fito, inda ai zuwa kai ka ganta aka haife ta aka yi mata tarbiya ka ganta, ai tana son ta tsare gidansu da gidan aurenta, da haka duk abin da ya taso na zumuntar aure ka taimake ta ka kai ta ta yi, in dai ba sabon Allah bane. Akwai masu cewa ai tunda kika zo daga nan sai kabari, haba jama'a. Na uku yace kaga ƴa mace Allah da kansa ya yafe mata wasu abubuwa da kanshi, ya ce ta yi sallah, ya ce ta yi azumi, amma tana jinin al'ada an ce ta ci abinci, za ta rama azumi sallah an yafe, ba haka bane? Malami suka ce alaiha qada'u sawmi duna salat, yace to Allah kenan ya yafe mata abin da yake wajibi, kai me yasa ba za ka yafe mata ba? Wasu abubuwa, girki ka je kai mata mana in ta kama, mai gida na gaji a ganka a cikin shago, ko an ce da kai mijin ta ce ai ta faɗa ina ruwanka da su, ai ta magance shi ba wani magancewa, soyayya ta kawo haka, ka taya ta raunin yara mana, ka dawo da wuri ka san matsalarta, yace to ka san da wannan. Sannan yace na hudu ƴa mace kamar gira take, gira kullum a karkace take, amma kyawun gira ta karkace, har masu Hausa suna karin magana wai adon gira a tambayi malkwada, adon gira a tambayi karkata, idan kana son ka san cewa shine Eilish ko na da kyau, duk wanda girinsa ta miƙe ba wani alawa bane, ta malkwade shine kyau din, to mu chaka take a karkace wannan kuma shine kyawun ta, so kake ka samu namiji a gida kai ma namiji mazaje guda biki sai ta dambe kenan. Sannan na biyar yake cewa mace tana da dabi'a ta wani lokaci ta butulci alkhairi, kai abin kirki ta ci ai ban taba gane ba, kai hakuri kai ma kana da kuskure irin naka. Na shida yace ita ƴa mace kamar sarauniya ce a gida, yace kuma ka san masu mulki ba sa son araba su da mulkin su, kai da saraki ce ka ce mata da queen, yallaɓiya Allah ya taimake ki Allah ya ja zamaninki, sai ta ji kanta ya kumbura sai ya zauna lafiya, har ma ka nemi shawarta me za a ci yau, yake cewa ainihin dole ka yi mata ado, dan baka ado ta yi ta gaume wani adon a waje ya zama rigima, ƴa mace tana son ta ji ka kula da lafiyarta, ya mace kamar ta ba iyayenta, ka kira babanta baba, kar ka kalli babanta sunansa Abubakar ko ka ce Abubakar, ya ce ai ba daidai bane ai, tana cewa da shi Alhaji Baba ko Sheikh, ka kira shi haka mana, haka ita ma ta haka, sai a zauna lafiya. Sannan na goma, lalle kai adalci.
To Sheikh Muhammad bin Uthman, muna godiya kwarai da ka samu doguwar tattaunawa da mu har tsawon makonni uku ana jin tattaunawar da kai. Da fatan Allah ya saka da alkhairi. Kamar yadda nace, wannan shine shirin karshe na Musulunci Tushen Rayuwa, amma a mako mai zuwa din ku tara domin kuwa za ku ji sabon shirin da muka kirkiro domin haɗe addinan guda biyu, Musulunci da na Kirista, domin tattaunawa da juna don kawo fahimta a tsakanin addinan guda biyu a Najeriya, Afirka da ma faɗin duniya baki ɗaya. Madadin abokan aiki Jamila Kabiru Fage da Halima Jimrau, waɗanda suka taya ni tattaunawa da Sheikhi Muhammad bin Uthman, wacce ta haɗa mana sauti Julie Levis Gresham. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara, daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC, ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Bisalam.
Kazar da bata da nono, Allah shi kati da biyanta tun da mun shaida ba.
Ga kuma kaɗan daga cikin irin ra'ayin da kuka aiko mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko ya fito ne daga Adamu Aliyu Ungulde daga jihar Barno. Yace muna kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da kuma kungiyoyi masu zaman kansu da masu hannu da shuni da su tallafawa ƴan uwanmu waɗanda suke sansanin ƴan gudun hijira, domin suna fama da kuncin rayuwa da kuma rashin abinci. Wannan sako ya fito daga Bala Muhammad Damban da Comrade Idris da Maturu da Prince Yawo Adamu Bulkacuwa, suka ce zuwa ga sashen Hausa na muryar Amurka, hakika ƴan majalisun Najeriya kun ba mu kunya akan samun ku wajen yi wa kasafin kuɗin banazagon ƙasa, musamman har ta kai ku ga tonan tsilili a junanku. Sako na gaba na cewa Allah sarki, yau ce ranar tunawa da juyin mulki na farko da soja suka yi a Najeriya, abun tunawa da mazanjiya, daga Adam A. Adam Gashuwa. Wannan sako daga Alhaji Abubakar Jibrin Dangusau da Baffa Haruna Bajoga, suka ce assalamu alaikum VOA Hausa, ku gaya wa shugaba Muhammadu Buhari cewa ya dinga sara yana duban bakin gatari.
To yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ame zai karanto mana takaitattun labarai.
Hillary Clinton ta yi na'am da ragamar takarar shugabar ƙasa da jam'iyyar Democrat ta damƙa mata a cikin daren Alhamis, sannan tare da jaddada buƙatar haɗa kai domin fuskantar ƙalubalen da Amurka take fuskanta. Clinton ta ce ya rage a gare mu yanke shawarar ko za mu yi aiki tare mu samu ci gaba tare, a jawabin da ta gabata a rana ta ƙarshe ta babban taron jam'iyyar Democrat a birnin Philadelphia. A wajen wannan taron kuma, wani musulmin da ya ƙaura zuwa nan Amurka ya gabatar da jawabin da mutane suka bayyana a zaman wanda ya fi sosa zuciya jiya Alhamis ɗin a lokacin wannan taro. Hezer Khan, wanda ɗansa soja ne na Amurka wanda ya mutu a yakin Iraki, ya cicciki lamirin Donald Trump, har ma ya wannan tambaya ga Donald Trump ɗin, shin ka ma taɓa karanta tsarin mulkin Amurka kuwa? Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman a ƙasar Sham ko Siriya ya roƙi ƙasar Rasha da ta ƙyale majalisar ta karɓi ragamar duk wasu hanyoyin jinƙai da za a buɗe a kewayen garin Aleppo domin ƙyale fararen hula su tsere daga wannan gari da aka yi makawanya. A lokacin da yake magana da ƴan jarida yau Juma'a a Geneva, Staffan de Mistura ya bayyana goyon bayansa bisa manufa ga duk wani shirin buɗe hanyar mun tsira a ƙarƙashin yanayin da ya dace. Yana mai cewa a yanzu Aleppo na cikin wani hali na gaba kura bayan siyaki, inda abinci yake ƙarewa ga dangaren da mutane 300 da suke cikinsa.
To Allah ya kyauta. Masu sauraro, ƙarshen shirinmu na wannan lokaci kenan. Sai kuma shirinmu na dare. Kafin mai sallama ga saƙon tayin murna zuwa ga Alhaji Hassan Sanusi ɗan tata da marga Alhaji Muhammadu Zakari na Abba a saboda ɗaurin auren 'ya'yansu da za a yi, Allah ya sa a dace. A halin yanzu kuwa, Jummai Ali a madadin sauran abokan aiki nake cewa kafin shirinmu na dare, a dakaci yau da gobe.